This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku da safiyar yau Juma'a 2 ga watan Agusta na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
To zaba dabban mutane ne suka fita kan titina a biranen Najeriya don yin zanga-zangar nuna rashin jin dadin tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar. Isra'ila ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojan Hamas Muhammad Dayif a garin Khan Yunis dake kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli, wanda take kyautata zaton shi ne babban wanda yake tsaharin da kungiyar Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Isaiya fursunonin da aka yi a jiya Alhamis tsakanin Rasha da kasashen yammacin duniya ka samo asali ne daga lokaci mai tsawo mai cike da sarkakiya kuma da aka kwashe ana tattaunawar diplomasiya tsakanin kasashe.
Kanin labarin kenan. Yayin da aka shiga rana ta biyu ana zanga-zangar nuna korafi akan matsalar tsadar rayuwa a Najeriya. Masu zanga-zangar a bangarori daban-daban na kasar na cewa
We are coming out now because we are hungry and we are angry with BIC, with Max.
Muna san samun sauki ne saboda yanzu abinci ya ida gare mu. Mun zo ba san kincin mu ne. Ya kamata su tsaya su yi abin da ya dace. Ba wanda dinga fasa shaguna ba suna jiban abubuwa a sarakuna. Gaskiya matasa sun bani kunya wallahi ban taba tsammanin haka ne.
Sannan muna tafe da tattaunawa da mai sharhi kan al'amuran mazaunan nan Amurka akan tasiri ko rashin tasirin wannan zanga-zanga a Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya tare da Isa Lawal Ikara, inda shirin na wannan makon ya maida hankali ne kacokan akan zanga-zangar da aka fara a jiya a fadin kasar. To amma da farko masu sauraron mu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Dabban mutane ne suka fito kan titina a biranen Najeriya don yin zanga-zangar nuna rashin jin dadin tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar da hauhawar farashin kayayyaki da kuma faduwar darajar naira suka haddasa. Yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa a jiya Alhamis don tarwatsa gungun masu zanga-zangar a babban birnin tarayya Abuja da kuma Kano, birni na biyu mafi girma a kasar, inda masu zanga-zangar suka yi yunkurin sanya wuta a wajen gine-ginen gwamnati. Haka kuma an baza jami'an tsaro sosai a birnin Lagos, inda masu zanga-zangar suka tunkari gine-ginen gwamnati, suna kada karaurawa, suna rera waƙoƙi dauke da allana da tutar Najeriya, suna yin Allah ware da cin hanci da rashawa. A Najeriya da yawa daina dora alhakin tsadar rayuwa akan sauye-sauyen da shugaba Bola Tinubu yayi a shekarar da ta gabata, wanda ya soke tallafin man fetur da daukar matakan da suka janyo karyewar darajar naira. Isra'ila ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojan Hamas Muhammad Dayif a garin Khan Yunis dake kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli, wanda take kyautata zaton shi ne babban wanda yake tsaharin da kungiyar Hamas ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya kira Dayif Osama bin Laden dan Gaza, yana kwatanta shi da mutumin da yake tsaharin ta'addancin kungiyar Al-Qaida da aka kai Amurka a shekarar 2001, wanda ya kashe kusan mutane 3,000. Gallant ya ce kisan Dayif a ranar 13 ga watan Yuli wata babban nasara ce a kokarin da suke yi na wargaza Hamas a Gaza da kuma cimma burin yakin da Isra'ila ke yi. A cikin wata sanarwa, rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa Dayif ya mutu bisa ga wani binciken leƙen asiri da aka yi, amma bata bada ƙarin bayani ba. Dama a baya Isra'ila ta auna shi a wani hari wanda ya kashe akalla mutane 90, amma ba a san inda Dayif yake ba a lokacin. Nan take dai Hamas bata tabbatar da kisan ba ko kuma musanta shi. Musayar fursunoni da aka yi a jiya Alhamis tsakanin Rasha da kasashen yammacin duniya ta samu asali ne daga lokaci mai tsawo mai cike da sarkakiya kuma da aka kwashi ana tattaunawar diplomasiya tsakanin kasashe kuma shugaban Amurka Joe Biden a cikin wani jawabi da yayi daga fadar White House tare da ƴan uwan Amurka wanda aka enter ya jaddada yadda Amurka ta yi aiki kafada da kafada da manyan kasashe abokan hulɗarta a Turai. Shugaba Joe Biden ya jaddada cewa fito da Amurkawa da sauran ƴan wasu kasashen daga gidajen yarin Rasha wata babban nasara ce ta bangaren diplomasiya da kawance. Yace don haka ga duk wanda ke tambaya ko abokan kawance na da muhimmanci, lallai haka ne, suna da muhimmanci. Jawabin na shugaban jam'iyyar Democrat inda ya jaddada muhimmancin kawance ya bambanta da na tsohon shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump wanda harkokin cikin gida ne yafi maida hankali akai. An tambayi Biden akan abin da zai ce game da ikirarin da Trump yayi na cewa zai iya enter da dukan Amurka ba tare da wata yarjejeniya ba. Biden ya amsa da cewa me yasa bai yi hakan ba a lokacin da yake shugaban kasa. Daga baya dai Trump ya caccaki yarjejeniyar a shafukan sada zumunta inda ya kira musayar fursunonin a matsayin barazana ga Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan yayin da aka shiga rana ta biyu a zanga-zangar nuna korafi akan matsalar tsadar rayuwa a Najeriya. Garba Suleiman mai sharhi kan lamura mazauni a nan Amurka a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu yayi ƙarin haske akan tasiri ko rashin tasirin wannan zanga-zangar inda ya ce
to a gaskiya abubuwan da suka faru a Najeriya bisanin wannan zanga-zanga da matasa suka shirye za su yi to tun farko abinda muke gani ko nake harsashe shine su dai waɗannan matasa da suka bada sanarwar zaci wannan zanga-zanga suka bada notice yana yiwa gwamnati a gwamnatance basu la'akari da waɗannan koce-kocen waɗannan matasa abinda yake damun Najeriya ko mutanen Najeriya na talauci, rashin abinci, rashin aiki ga su nan bila adadin. Shin mai gwamnati ta yi kafin zuwa wannan rana daga wannan lokaci da suka bada sanarwar za su yi wannan zanga-zanga wanda yake zai nuna cewa gwamnati ta yi wani hoɓɓasa na ɗaya daga cikin koce-kocensu da suka nuna cewa yadda ake faman wahalan tsadan man fetur ga dala ta tashi banda waɗannan ga kayan abinci ya yi tsada. Mai gwamnati take yi wanda za ta nuna ma waɗannan matasa masu shirin yin zanga-zanga kafin lokacin mai gwamnati ta yi ta bar su su yi ba ta bar su ba sun nemi suna kokarin yadda za su yi su a bar su su yi sun samu kirjiya daga gwamnati to wannan zai iya tunzara su su yi wannan abin da suka yi.
To yana yiwuwa a yi zanga-zangar lumana har a iya cimma buri a Najeriya ba tare da an samu tashin hankali ba?
Zai wuya saboda su wannan matasa da suka nemi shirin yin zanga-zangar akwai malamai da suka yi ta wa'azi da pastoci da su da duk kabilu da addinai duk kowa ya yi bayanin rashin fa'idan yin zanga-zangar sannan kuma sun ja kunnen gwamnati akan kada a bari wannan abin ya faru a yi maganin abin kafin ya faru kamar yadda dai na yi bayani da cewa idan har da gwamnati za ta yi wani abu mai kama da kasashe masu tasowa yadda suke yi in an ba su kamar sanarwar za a yi zanga-zanga su tashi su yi hoɓɓasan yin wani abu su talakawa da matasa da suke so su yi su ga cewa gwamnati ta tashi ta fara yin waɗansu gyare-gyare akan dalilan da zai sa a yi wannan zanga-zanga.
Kana gana akwai wata hanya ta daban-daban da wannan zanga-zanga da talakawan ƙasar za su iya neman biyan bukata daga wurin gwamnati?
To hanya dai ɗaya ce a ƙasashe masu ci gaba, kamar nan Amerika In za a yi zanga-zanga nan sai an shirin cewa an sanar da gwamnati ga abin da muke so mu yi ga koke-koken mu idan ba a ci mana amin biya mana bukatun mu ba na wannan lokaci ga fa zanga-zangan nan zamu yi kuma zanga-zangan nan zamu yi ta na lumana ne dan ba za su fito su ce za a yi zanga-zangan ta da hankali ba ko tashin hankali to abin da yake faruwa shine sai a zo a yi fada ba mai ido ba in an zo yin wannan zanga-zangan waɗansu za su kauce hanya su kauce manufar zanga-zangan idan da za a ce za a samu yadda za a yi haka din cikin kwanciyar hankali to ana iya yin zanga-zanga ta lumana a Najeriya amma abu ne mai wuya
Garba Suleiman kenan mai sharhi kan lamura mazaunin nan Amurka a tattaunawar su da Alheri Chris Abdu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook Twitter da kuma Instagram ga ci gaban labaran duniya
Amurka na fuskantar barazana irin wadda ba a taba ganin irinta ba daga hukumomin leƙen asiri na ƙetare inda wasu daga cikin su ke ƙara hada kai domin samun wani abu akan ƙasar a cewar wani sabon kuduri da aka sanya wa hannu don daƙile tasirin leƙen asiri daga ƙasashen ƙetare kudirin wanda shugaban Amurka Joe Biden ya sanya wa hannu a jiya Alhamis ya ambaci Russia, China, Iran da Koriya ta Arewa a matsayin manyan masu kawo kalubale ya kuma bayyana Moscow da Beijing a matsayin kasashen da barazanar leƙen asirin su ta fi girma amma kudirin yayi gargadin cewa suna zafafa kaddamar da ayyukan su har ma suna aiki tare ko da wasu don illata Amurka Jami'an leƙen asirin Amurka na ganin manyan abokan hamayyar kasar suna hada kai da juna lokuta da yawa inda suke karfafa barazanar da suke janyowa abinda sabon kudirin yayi gargadi akai kenan ya kara da cewa har yanzu ba a gano wasu ayyukan leƙen asiri na China da Russia da Iran ba Wani rahoto da hukumar sa ido kan karancin abinci da ke samun goyen bayan Majalisar Dinkin Duniya ta fitar a jiya Alhamis ya nuna cewa yakin da aka shafa sama da shekara daya ana yi a Sudan ya jefa wasu sassan arewacin Darfur cikin kangin yunwa ciki har da sansanin yan gudun hijira inda aka tsugunar da mutane sama da rabin miliyan bisa ga rahoton an yi hasashen za a fuskanci bala'in yunwa a karan farko a tarihin binciken shirin da ake kira IPC a Sudan an kuma ayyana yankuna 14 a matsayin masu fuskantar barazanar bala'in yunwa a cikin watanni masu zuwa abinda kakakin majalisar dinkin duniya Stephane Dujarric ya shaidawa manema labarai kenan game da mizanin IPC shirin da ke sa ido kan karancin abinci na duniya mizanin tsarin na IPC bai ayyana bala'in yunwa ba amma ya bada hujjojin da za a iya ayyana bala'in yunwa a hukumance tsarin na IPC ya ce matsalar yunwa ta fi kamari a arewacin Darfur ciki har da sansanin yan gudun hijira na Zamzam wanda ke da tazarar kilomita 12 kudu da El Fasher babban birnin yankin kuma ta yiwu yanayin ya tsananta har zuwa karshen watan Oktoba mai zuwa
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai sharhi kan harkokin yau da kullun kuma jagoran kungiyar kare muradun Arewa da al'umma Dr. Awwal Abdullahi yayi karin haske akan musabbabin wannan zagazaga a tattaunawar su da wakilin mu Sani Sha'ibu Malumfashi.
Da farko dai kamar yadda ka sani akwai matsaloli a kasar nan ta yunwa da talauci kuma abin da ya inda ga wannan shine tun daga ranar farko da aka rantsar da shugaban kasa furcin da ya yi na janye tallafi na man fetur din ya bada gudunmuwa gaya domin rayuwar ɗan Najeriya da Najeriya ya dogara kusan kacokan akan man fetur din to janye tallafin nan ya kawo tsanani da kunci damuwa na rayuwa ga al'umma mutane sun shiga halin talauci sannan kuma ga matsalar tsaron da ake fuskanta wanda ta hana ɗan Arewa su je su yi noman da za su iya ciyar da kansu a irin wannan yes gwamnati ta ba da gudunmuwa na shinkafa da a matsayin tallafi ga gwamnonin jihohi amma sai gashi wayannan shinkafan kuma an je an same su a cikin kasuwanni ana saida su abinda gwamnati ta bayar a matsayin tallafi a rabawa bayan Allah kyauta me ya kai shi ya shiga cikin kasuwa ya zama to ana saida shi kuka suwa mutane suna zuwa wanda aka yi domin a ba su kuma su suke zuwa su je su sai bayan kyauta ya kamata a ba su ba hakan cin hanci ne da rashawa ya kawo wannan mafita ita ce dole gwamnati ta dauki matakan da yafi dacewa da yadda za ta rike nan al'ummar ta lokacin da wannan al'amura suka fara kunno kawuna an shawar su gwamnati a bangarori daban-daban a irin matakan da ya kamata a ce ta dauka amma a ƙarshe sai aka samu wasu daga ciki suke faɗin cewa ai ba abin da zai faru su suna sa ran cewa burga ce kawai matasa suke babu abin da zai faru na ga burgar ta zo ta nuna haka
Dr. Awwal Abdullahi kenan mai sharhi kan al'amuran harkokin yau da kullum to kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com inda za a saurari ko kallon rahotannin mu ko hotuna daban-daban Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Wanda yana magana cewa ba za a yi da adawa da tallafin mai ba kallon suyi.
Wanda ke yanzu sun hadu da motoci su musu banna don Allah don Annabi kirayen wannan.
Wasu miliyoyin matsalambar matsin rayuwa kenan a lokacin zanga-zangar da aka fara a fadin Najeriya tun a jiya. A jihar Kaduna kuwa zanga-zangar da aka yi a kofar gidan gwamnatin jihar ce ta kare da hatsaniya.
Sun fara abu kawai muka ga ana atakin gidan gwamnati sai ta kone-kone suka kona ofishin Kafeliya suka kwashe kayan da katefa da ke ciki.
Mun zo ba san incin mu ne ba wanda dinga fasa shaguna ba tana diban abu gaskiya matasa sun bani kunya.
Gwamnatin tarayya da masu sharhi kuwa cewa suke babu dalilin zanga-zangar idan da an yi hange irin na miciya.
Ba mu ga ma amfanin wannan zanga-zanga ba. Kullum nikan ce to ai shi shugaban kasa ma ai ya riga ya shiga gaba ya ma mutanen kasa zanga-zanga. Ai hakuri mana. In ma baka son gwamnati ai akwai lokaci na zuwa.
An bar gwamnati kusan wata guda ko fiye da wata guda. Ba su ce komai. To in ba mai da hankali wannan zai iya rikida ya zama fitina.
Wannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin murna da za ku ja cikin wannan shiri na Manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na Manuniya shiri na 180 cikin jerin shirin Manuniyan da ke son ganin gaskiya ta tumurmusa ƙarya mai yuwa kuma kokarin kwakulo gaskiyar yasa ji Alhamis wasu suka fara zuba zanga-zangar zungurin gwamnati a fadin Najeriya a jihar Plateau ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar kuma tsohon minista a gwamnatin tsohon shugaban kasa Buhari Solomon Dalon aka ji yana yin wani kukan kurciya
wanda yana magana cewa ba za a riya da adawa da tallafin mai ba kallon suyi idan shugaban kasar Najeriya yana so ya dawo da tallafin mai zai yi kasa kuri majalisar ba su sa hannu a kawo mishi ya sa hannu da adawa da tallafin mai yana cewa su huta akwai pastoci da limami wanda aka tura su su je su yi addu'a kada a yi zanga-zanga. Amma ina kira ga mutanen Plateau mu kaunace junanmu. Ina kira ga jami'an tsaro kasuwar terminal muke zuwa tare da ku. Ba wani kasuwa na dan sanda da don ba kasuwar talaka da ku. Saboda haka idan an zuga ku ku zo ku tursasa wa mutane wanda suke fama da yunwa suna fama da wahala ko bindigan da kuke dauke da shi yanzu ma ba kwa iya dauka shi ba domin yunwa ma ya kama ku wannan tattalin mai wanda ya cire wanda kuma ya sa mu a cikin wahala mu nan Najeriya muna cewa ka dawo mana da tattalin mai
shi kuwa mai martaba sarkin zazzo ambassador Ahmad Nuba Malli alƙawarin isar da sako ya daukar wa masu zanga-zangar da suka iske shi haffa da shi a Zaria
yayi magana kan security yayi magana kan yunwa da ake fama da shi yayi magana akan bude boda, yayi magana akan a cire subsidy na roti, yayi magana akan karfafa currency din mu kudin mu.
Mun yi rikodin din duka abubuwan da kuka faɗa, kuma in Allah ya yarda za mu aika ma gwamnati da na jiha da na tarayya. Ana cikin halin matsi, kuma wanda suke taimakawa musamman irin masu shaguna dukiya ne nasu, kara banata musu. Sannan haka kuma yansu wanda ke yin sun haɗu da motoci su musu banna, don Allah don Annabi kiraye wannan.
Sai kuma a cikin garin Kaduna, mai magana da yawun rundunar ƴan sanda ASP Mansur Hassan aka jina cewa zanga-zangar ai ta tuke ne da hayaniya.
Eh to zanga-zangar Kaduna dai a yau mun waye gari duka cewa babu wata kungiya da ta zo ta rubuta mana cewa tana sha'awar yin ta zanga-zangar nan. Yau da safe sai muka tawaye gari, muka ga zanga-zangar jama'a sun fito, sun fara abu kawai, sai muka ga ana atakin gidan gwamnati, sai ta kone-kone, suka kona ofishin Castelia, suka kwashe kayan da katifa da ke ciki. To amma abinda zai baka mamaki shine cikin yaran da muka sama mun same su da makamai.
Amma waɗanne irin makamai ne hannunsu?
Eh, makamin da muka samu mun samu manyan wukaki da harsashi na bindiga, wato na AK-47. Mun samu wani yaro shi ma, sannan mun samu IMN members, wato ƴan Shi'a su ma kamar mutum uku.
Yanzu dai ba wanda aka rasa kenan.
Gaskiya dai mu har yanzu ba mu samu wani bayani na cewa wani wanda ya rasu ba. Amma mu daga bangaren mu sai dai wanda suka jiji mu rauni da kuma motocin mu na sulke, wanda kowa ya san yadda tsada wannan mota take, yadda suka faffasa wannan mota.
Tunuma dai aka ji wasu matasan da suka yi zanga-zangar suna kokawa akan juyewar ta zuwa yi wa dukiyar al'umma ƙawanya.
Sunana Abba Isa. Wallahi har kasa tuka mashin din nan ne saboda abin da na gani. Abin da ni nake tunani shine ya wai mun fito domin mu nuna kokenmu ga gwamnati, amma mun fake da wannan abin, kuma muna aikata abin da ko dabba ba za ta aikata wannan abin da mutanen mu suka aikata ba. Daman burin mutane su fito domin su taba abin wani ne kenan. Inda irin wannan abu zai ke faruwa, to fa abin da muke hange muke so ya kore mana. Taba koruwa ba
mun ga yamma matasan mu ai zanga-zangar limana, saboda mu ba wai a fasa shago ko a fasa wani abu shine ya fitan mu ba, a'a muna son samun sauki ne, saboda yanzu abinci ya iga gare mu, mun zo ba ga ginkin mu ne, ba wanda dinga fasa shaguna ba tana diban abubuwa ko karafuna. Gaskiya matasan kun bani kunya.
Shi kuwa ministan yar labarin Najeriya Muhammad Idris Malagi cewa yake zanga-zangar ma dai alama ce ta cewa wasu ƴan kasar ba su da godiya.
Kamar yadda gwamnati take ta kira, ba mu ga ma amfanin wannan zanga-zanga ba. Kullun nake ce to ai shi shugaban kasa ma ai ya riga ya shiga gaba ya ma mutanen kasa zanga-zanga. Misali samun yanci da aka kama lokal gamma, wannan shiri da aka yi misali na ba ƴan makaranta bashi su biya kuɗaɗen makaranta, maganan CNG da ake abubuwa da dama ba zanga-zanga aka yi aka samu wannan abubuwan ba. Ba abu bane da zaka ce bai kai sha yanzu magani yanzu. Wannan gwamnati an zabe ta ne ta shekara hudu, shekara hudu kacal ta yi da yanzu da wata biyu. Don Allah mutane, ai hakuri mana, in ma baka son gwamnati ai akwai lokaci na zuwa, sai ka koma yadda ka zabi gwamnati ne, sai ka koma ka ce kai baka yadda ba.
Game da bukatar mai da tallafin mai a Nigeria kuwa, ministan kasafin kudin Nigeria Sanata Abubakar Atiku Bagudu ne ke cewa ai an cire tallafin mai a Nigeria ne tun a gwamnatin baya.
Hakkin shugabanci shine mu yi abin da muke ganin zai haifar da gobe. Kamar zuwa yaro makaranta ne, wata rana baya so, amma kuma mahaifa su matilasta.
To minista, akwai korafe-korafen da mutane ke yi shine hauhawan farashin kayan abincin nan. Shin akwai wani sharadi ne da zai hana shugaban kasa ya ce yau ya rage kudin man fetur?
Wato shugaban kasa ko da ya zo an yi doka wadda ake kira Petroleum Industry Act, aka zo saboda yin wannan doka kasafin kuɗi na 2023 ba a yi tanadin tallafi ba na kuɗin mai. Don haka abinda shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya zartar da abinda ya tarar magabacin shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi, amma duk da haka ana dauriya domin a ga wace mafita. Shi yasa wannan ma shawara ta asesuwa ma Dangote Refinery da kuma duk kamfanonin da ke sarrafa mai Najeriya, asesuwa musu mai gurbatacce kuma cikin naira, to shi ma babban mataki ne da zai taimaka.
Shi kuwa shugaban wata kungiyar zaman lafiya a Najeriya Pastor Yohana Buru cewa yake ya gano za a iya samun mafita idan da za a bi wata hanya.
Kun ce zauna da matasan duka aji mai korafe-korafen su, kuma kowa ya san cewa sun fita da damuwar su, wuyan rayuwa, talauci, kunci, rashin tsoro, babu aikin yi da ire-iren su, ga tsadan kaya, ba wanda ke iya ce da iyalansa ko ya ce da kansa. To a zauna da su aji, kuma a kira malamai, a kira sarakuna, a kira kowane shugabanni a kowane bangare. In an zana da su a ji me yake damun su, domin an baya gwamnati kusan wata guda ko fiye da wata guda, ba su ce komai. To in ba mai da hankali, wannan zai iya rikita da zama fitina. A kwanta da hankali matasan nan, kuma gwamnati ya abin da ya wajaba kanta, kuma sun sa abubuwan da ba su yi ba. To su yi wa talaka, to shi ne kada mafita. Amma a ce za a yi amfani da karfin bindiga, to wallahi zai iya rikita da zama tarzoma. A bi a hankali za a samu fita.
Tutun da zamu yabba jama'a kuke na cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1029 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne da ma suke ta faman tutiya kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Zainab Babajin jihar Plateau da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan yi gogayya ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
kuma da lama sauraron mu yanzu kuma ga nasihar Juma'a
Allahu Akbar A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim da farko sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa limamin masallacin Juma'a wanda ke titin Murtala Muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin Bauchi jihar Bauchi Najeriya kadan daga cikin maganganun Sayyiduna Umar Allah ya kaddada da shi yace inni akrahu an ara ahadakum fariga ban so in ga ɗayan ku yana zauna hakan nan kawai zaman banza zaman kashe wando zaman rashin abin yi la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah bai yi wani abu dan duniya sa dan ya taimaki kansa ba shi a wurin sana'a ba shi a wurin aiki ba shi a wurin yin wani abu dan duniya sa wala fi amali al-akhirah kuma baya yin wani abu dan lahira sa wannan magana magana ce cike da ita akwai hikima ga mai hankali isma ya dahar zamani saurara kifiya zaman lokaci tsaya sajiliya tarihi tarihi ka rubuta wannan magana hadha umar wannan shine umar khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad khalifa nabi Allah ya yadda da sahabban manzo Allah duka baki daya Allah ya amince da su da fatan wannan zai zama tunatarwa ga al'ummar mu musulma kullum mutun ya maida hankali dan yin abin da zai amfana da shi ko a nan gidansa na duniya ko kuma a gidansa gobe kiyama kar ya zauna hakan nan kawai bai da manufa a rayuwa zaman daba zaman kashe wando zama nayi da mutane zama na maganganun rashin da'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a nan kuma muka zo shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice dabban mutane ne suka fita kan tituna a biranen Najeriya dan yin zanga-zangar nuna rashin jin dadin tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar wanda hauhawar farashin kayayyaki da kuma faduwar darajar naira suka haddasa yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa a jiya Alhamis dan tarwatsa gungun masu zanga-zangar a babban birnin tarayya Abuja da kuma Kano birni na biyu mafi girma a kasar inda masu zanga-zangar suka yi yunkurin sanya wuta a wajen gine-ginen gwamnati Isra'ila ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojan Hamas Muhammad Daif a garin Khan Yunis da ke kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli wanda take kyautata zaton shi ne babban wanda yake tsaharin da kungiyar Hamas ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kafin mu sallama da ku bari mu miƙa sakon taya murna ga sarkin kwatakwalawa a birnin New York Alhaji Aminu Umar Mola na ɗaurin auren ɗansa Fawaz Muhammad Amin da amaryar sarayya na Tu Suleiman Bawa wanda za a ɗaura a gobe Asabar a masallacin Masjid Haram a Bronx New York da ƙarfe 4:30 na rana gabanin sallar la'asar. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ɗaya ya ba. Amin summa amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima ku.